rundunar 'yan sandan jihar Borno sai tashi ga neman wani dan siyasa ruwa a Jallo sakamakon kisan kai da aka yi wa wani matashi dan shekaru 20 da haihuwa a gidan wannan dan siyasa. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Daniel Chukwu ya ce wannan dan siyasa da ake kira Grima Kera ya aike masa wasiƙa na neman izinin yin taro wanda ba su ne ke dauke da tambarin jam'iyyar PDP. Sai da dan siyasan ya dai bayyana kansa dai kawai a matsayin Honorable Grima Kera wanda ya rattaba wasiƙar hannu wanda kuma ya shaida kwamishinan cewa wannan taron za su yi na 'yan uwa ne kawai ba taron siyasa ba ne, sai dai wasiƙar na dauke da tambarin jam'iyyar PDP wanda hakan ya sa kwamishinan ba su shawarar cewa in dai taron ma siyasa za a yi bai kamata a yi a gidansa ba, ya kamata a je wuraren da ake gudanar da irin waɗannan tarurrukan siyasa ne wanda kuma Alhaji Grima Kera ɗin ya ƙi jin hakan ya kuma gudanar da wannan taron a gidan nasa wanda har ma ta kai ga kisan wannan dan saurayi da aka raba masa wuka a wajen wannan taro wanda ya sanjira musu da wannan saurayi mai suna Maida Mustapha.
Oh, at the end of the meeting I got information that somebody was stabbed today. I directed the DPO to go there. When they are confirmed, she saw the body of a 20-year-old young man, minor, Mustapha Babagana. The convener of that meeting at the time the police got there was no longer there, he had absconded. But, you know, there were quite a number of others who were there and we made some arrests.
Daga shan wannan taron da ya mun samu bayanin cewa an daba ma wani wuka a wannan gida na Grima Kera din, da haka na umarci DPO na mai kula da wannan wuri don ya tabbatar mana da al'amarin. Ko da isa wurin ya gaggawa wannan yaro dan shekara 20 da haihuwa cikin jini a kwance wanda ake kiransa Maida Mustapha Babagana, kuma lokacin da jami'an mu suka ce wannan mutumin da ya kira wannan taro baya wurin ya bace, amma akwai wasu da muka tarda a wannan gida kuma mun kama mutane 24 yanzu hakan suna nan a hannun mu muna gudanar da bincike a kansu, kuma har yanzu muna neman wannan mutumin da ya gudanar da wannan taro.
Whatever is common answer, because the law must take its course. So let him come up on whatever he is, or even inciting the servants, because from the records we have and from some of the statements we gathered, he has said quite a lot of things that could incite the people.
Kwamishin ya yi kira ga Honorable Grima Kera ɗin ya yi ƙoƙari ya miƙa kansa don dole ne dokar ta yi halinta. Don haka ya yi ƙoƙari ya miƙa kansa don ma muna da bayanin cewa yana ɗaya daga cikin wadda suke harzuƙa jama'a wajen tara zo nufi. A cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Daniel Chukwu, Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.